yayin da al'umma musulmi a fadin duniya ke ma fara haramun shirye-shiryen sallar liha, yanzu haka farashin raguna na ƙara tashin goron zabi, yayin da kuwa bangare guda jama'ar ƙasar ke ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa. Isa Salim mai rago na kocikin dilalan raguna a Yola yace hasashe ko na nuni da cewa abu na faku karancin raguna lamarin ma da ya danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a.
To a yanzu dai halin da muke ciki mu ya mu ne, baki ba su fara zuwa ba, kuma harka ta rago mace da ciki ne ba san abin da za ta haifa ba. Wani lokaci farko ya yi tsada, wani lokaci farko ya yi sauki, ƙarshe ya yi tsada. Kaga halin wanda ya kiwata yana lissafin mai ya baiwa dabbobinsa, dole ne abun a samu bambancin farashi na bara da na bana.
Kamar dai Adamawa, kusan fa haka lamarin yake a jihar Taraba, inda fatake da kuma su sai yake makokawan.
Sunana Musa Muhammad Gombejo, ni chairman ne na jalin gwamnati na Chipan Gorsialas. Gaskiya dabbobi sun karanci compared to last year. So mutane kuma suna kamar da muna zuwa Mabola Musa yake aiki, muka je this time around this year muka ga mai daure kamar 20 da wuce 10 kawai daure ba. Mun tambaye su me yasa sai suka ce saboda tsada abincin nan, ba samu suka kiwo da yawa ba. Duk yawanci dabbobi sun sai da su a gurin cin abinci. So dabbobi sun karanci compared to last year, sun karanci kuma saboda tsada abinci ne. Sannan kuma still a kuɗi kuma bana sun fi lasiya ma kuɗi bayan karancin ma kuma sun sake.
Rasa safar mai 55 suka ce a rufa masa 66 a bar mai 55.
Kamar dai masu sai da ragunan su ma tailoli da sautari ma kan kai ruwa rana wajen cika alkawari sun ce fa ba kasuwa a bana.
Safiyanu gaskiya sallan bana ba harka ba kwastoma san babu kuɗi a gari.
Ba kuɗi ba ɗinki da yawa kenan?
Babu dai, ba yawa wallahi.
Ko me kan haka?
Gaskiya gwamnatin dai gashi nan dai muna dan fama dai kan ba kuɗi a gari.
Ya za ka dinga ta yi sallar laiha na bana da shekara ta gabata?
Eh to gaskiya ba ra hada ba, don shekaran da ya wuce dai wa hakan nan dai yana da ɗinki da yawa a kasa, amma bana gaskiya babu.
To sai dai ko yayin da ma cikin wasu ma'aikata ya ɗebi ruwa na rashin samun albashi gabanin zuwan sallar laihan, shi ko wani malamin firamare dabara ya yi. Tunda ku an ce mai zurfin ido wai da wai ke soma kuka.
Ni sunana Malam Sadu Bakari daga Yola.
To ya shirye shirin sallah?
A shirye shirin sallah alhamdulillah, shirye sallah yanzu kam muna kokari sallah ta gabato.
Mun ga sai rago?
Rago alhamdulillah, rago ka tun biyan din gwamnati ya biya mu wata uku nan muka na rigar sai rago.
Tabarkallah ke.
Alhamdulillah tabarkallah. Rago kun an samu sai masai dina ji yanzu kam rago kuma fa tashi wanda ba su sai da wuri ba abun ya tashi sosai, amma dai Allah ya kare ku na asiri.
Malam Salu Garba kenan wani malamin primary kuma fata ma dai shine Allah ka saukin halin kuncin rayuwan. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.